a ci gaba da ake yi na gasar kofa America ya an kammala wasanni zagayen farko wanda gobe idan Allah ya kai mu za a shiga wasan zagaye na biyu na kusa da na ƙarshe wato quarter final inda a rukunin aka hada har kashi hudu inda kungiyar kallon kafa ta USA za ta hadu da Ecuador sai Peru za ta hadu da Colombia sai Argentina za ta hadu da Venezuela sai Mexico za ta kara da Chile duk gasar idan an kammala ta wanda suka yi nasara a gasar farko ita ce tsakanin USA da Ecuador za su hadu da kungiyar kallon kafa waɗanda suka buga na Argentina ko na Venezuela wanda suka samu nasara tsakanin Peru da Colombia kuma za su buga tsakanin wanda suka samu nasara da kungiyar kwallon kafa ta Mexico ko na Chile yadda ta kaya a gasar nahiyar zakarun Turai kuwa jiya an buga wasanni guda uku yadda aka buga mai masaukin baki ta lallasa Albania da ci biyu da nema sai Raja ta kashi a hannun Salvaike da ci biyu da ɗaya sai Romania suka tashi kunnen doki da Switzerland yayin da aka kammala wasannin ya nuna jadawali ko alƙalama sun nuna kungiyar kwallon kafa ta Faransa mai masaukin baki ta samu nasarar farko na zagayen na gaba inda take da maki 6 a wasanni biyu duk da dai bata kammala wasannin ta guda ɗaya ba wannan dama ya bata zuwa zagaye na biyu wasan da za a buga kuma yau za a buga ne tsakanin Ingila da Wales sai Ukraine da Northern Ireland sai Germany da Holland ta bakin masu koyar da ƴan wasanni tsakanin Ingila da Wales ya nuna sun ja kunnen ƴan wasan su ganin yadda za a buga wannan wasa wasa ce wanda za ta ɗauki hankalin mutane a duniya ganin waɗannan ƙungiyoyi ko ƙasashe sun fito kusan yanki guda yadda kowannensu ya ja kunnen ɗan wasansa bai zage ɗamara ganin ya samu nasara ɓangaren ƙasar Wales sun ayyana aniyar ba wa ƴan wasansu kan miliyan uku in har sun samu nasarar doke ƙasar Ingila inda su kuma masana ƙwallon ƙafa a duniya ke ganin wannan wasa zai ɗauki hankalin ƴan kallo ganin cewa wannan ƙasar suna kusa da kusa ne ƙarshen labarin kenan.